الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بها إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل ينزلتكم وانا لساتي نام دارج الثالثين لكما babi da yake magana akan ladabi, ladabi ga Allah madaukakin sarki. Muna cikin babi na ladabi ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Malam ya mana bayani a darasin da ya gabata dangane da abin da ya shafi ladabi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda za mu dan bi shi kaɗan. Ya ce wa amma adabu ma'a rasuli sallallahu alaihi wa sallam fal qur'anu mamlu'un bihi. Mutum yayi ladabi ga manzo sallallahu alaihi wa sallam, ya ce wannan alqur'ani cike yake da shi. Ayoyi da yawa da suke nuna yanda za ka yi ladabi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, wajen zance, wajen zama, wajen mu'amala, wajen kira, duka ayoyi da yawa sun nuna mana haka. Shine yake cewa fara'atul adabi ma'abu, ma'ana kololuwar ladabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine kamalul taslimi lahu, cikan mika wuya gare shi. Duk abinda aka ce gashi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi, ka ce sami'na wa ata'na, ma'ana ka yadda, ka amsa, kuma ka yi biyayya. Kuma inda Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wal inqiyadu li amri, da kuma bada kai ga umarninsa. A ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni ya zo daga gare shi, to babu maganar tantama ko kuma a tunanin sai an sake ma ko an ma zancen kwasfanima. Mutum ya miƙa wuya, babu kokwanto a zuciyarka ko kaɗan. Haka nan watalaki kabarahu bil qabuli wat tasdiq, duk abin da ya zo ma na zancensa, ma'ana ta hanya wacce take ingantacciya, to ka karɓa kuma ka gaskata. Kamar yadda Abdullahi ɗan Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa, akhbarana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa sadiqul masduq, yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labari kuma shine as-sadiqu, mai gaskiya, wanda kuma in ya faɗa ake gaskata shi. Don haka duk abin da yazo na zancen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta hanya ingantacciya, dole sai an sa wannan sharadi. Kuma akwai hanya mara kyau, wani sai dauko maganganun ƙarya sai ya danganta ma annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam, to kaga wannan ba za a karba ba. Amma ta hanya wacce take ingantacciya, mana ya tabbata cewa wani ya ji daga wani, wani ya ji daga wani, kuma ya haɗu da shi, ya ji daga gare shi, ko ya ji daga wanda ya ji daga gare shi, har zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, zance ya tabbata. To idan aka samu haka, ba maganar kokwanto a ciki. Yace duna an ya'milahu ma'arabata khayalin batilin yusammihi ma'qudan, ba tare da mutum zai kawo tunaninsa ba, wani zai ce ai wannan zancen ya saba da hankali, da ba a gaya ma zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka. Duk abin da yazo daga annabin sallallahu alaihi wasallam, ko ya yi daidai da tunaninka ko bai yi daidai ba, ko ya ci karo da abin da kake so ko bai ci karo da shi ba, dole ne ka karba. Wannan shine cikan ladabi. Aw ya'miluhu shubhatan aw shakkan, kuma kada mutum ya kuskura ya kawo mai wannan zancen wata shubha, kuma ce wata shubha wani abu wanda yake kaman ba a fili yake ba, ko kokwanto. Aw yuqaddimu alayhi ara'ar rijali, ko kuma ya dinga gabatar da ra'ayin mutane akan ra'ayin annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma ba wanda Allah ya tsare shi ba, musamman a irin wannan zamani da ya zamanto shi ilimin addini an mayar da shi hanya ta samun abubuwa na duniya, ko kuma ta yin fice ko shuhura ko wasu abubuwa dai. Kuma ba duka ake damuwa ake taruwa a zama ɗaya ba, kana samun malamai na ƙwarai, kuma kana samun wanda ba na ƙwarai ba, Allah ya tsare. Don haka wani sai kaga ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ai ai wani ba haka ya gani ba, ma'ana ana gabatar da ra'ayin wasu akan rancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace wannan ba daidai bane, wa zabalati azhani da ma wani datti ma na tunanin su, dan haka fa yuwahiduhu bi tahkimi wa tasdid, yana daga cikin cikan ladabi ka kadaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hukuncin da yazo da shi da kuma mika wuya da abin da yazo da shi, shine wayu sallimu taslima, ma'ana ku mika wuya ga abin da yazo da shi, wal inqiyadu da kuma ba da kai, wal iz'anu da kaskantar da kai ladi, kama wahada al-mulkil subhanahu wa ta'ala bil ibadati wal khudu'i wal dhulli, kaman yanda mutum yake kadaita Allah cikin bauta da kaskantar da kai da kuma sauraro da komewa da tawakkali, to haka ya kamata kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen karban zancensa, wajen biyayya gare shi, dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a tara shi da wani a cikin zancensa kamar yanda ba a tara Allah madaukakin sarki da wani a cikin bauta, mana kamar yanda haramun ne mutum ya yi shirka da Allah cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah, to haka nan haramun ne ka ɗauko ra'ayin wani ka haɗa da na annabin Allah, ra'ayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ra'ayi bane, ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa na bayanin shari'ar Allah wahayi ne, sai Allah ya ce ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, cewa baya magana akan zuciyarsa, duk abin da ya faɗa wahayi ne, kuma wani hadisi da ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu, ku sani cewa an bani alqur'ani da abin da yake kwatankwacin alqur'ani tare da shi, shine sunna, shine hadisansa, dan haka kada a kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce to ai ga maganar wani ta ci karo da wannan, wannan ba daidai ba, ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an ce yayi ya aikata ya ce ayi, to wannan babu jayayya, babu jayayya, dan haka yace fahuma tauhidani, tauhidi ne kashi biyu a cikin wannan, la najata lil abdi min azabi llahi illa bihima, ba yanda bawa zai tsira daga azabar Allah sai yayi aiki da wannan tauhidin guda biyu, wanne ne yace na farko tauhidul murfid, kadaita wanda ya aiko da manzo din shine Allah madaukakin sarki, wa tauhid mutaba'ati rasul, sannan kadaita biyayya ga manzo sallallahu alaihi wa sallam, da haka yace mutum baya taba samun tsira sai ya hada wadannan guda biyu, shine ba'atullahi wa ba'atur rasul, ko ayoyi da yawa Allah ya ce ati'ullaha wa ati'ur rasul, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, wa ati'ullaha wa ati'ur rasula, haka dai ayoyi suna nan da yawa na biyayyar Allah da annabinsa sallallahu alaihi wa sallam, fala yuhakimu ila ghairi, da haka ba zai dauki hukuncin da ya shafi hukunci bane ya kai ga wani annabi, wani labari ya zo duk da yake yana da rauni cewa wani bayahude ya yi sabani da musulmi akan wani al'amari, sai suka je gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi hukunci ya ba bayahudan nan ma'ana gaskiya, ma'ana ya ba shi haƙƙi, sai aka ce wannan musulmin bai gamsu da abin da ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta ba, suna fitowa sai ya ce ni ba bai yarda da wannan hukuncin ba, duk da yake sun ce munafiki, sai bai huda ya ce to wajen wa kake so mu je, ya ce mu je wajen Umar, suka je wajen Umar radiyallahu anhu, suka yi sa'a kuma suka same shi yana gida, ya ce me ya kawo ku, suka ce ga abin da ya kawo mu, hukunci ne matsala muka samu, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka same shi ya mana hukunci, amma shi wannan din da aka ce musulmin ne ya ce bai gamsu ba, amma shi da yahuda yake cewa ni na ce na gamsu, amma ya ce mu zo wajen ka, mana inda labarin ya zo tunda wasu ne suka rawaito a littattafan tarihi, sai Umar ya ce to ku dakata ina zuwa, ya shiga gida, ce ku dan bani lokaci zan fito yanzu, da ya fito sai ya samu musulmin kawai sai ya tsara wuyan shi yace kai kama hanyar ka kace wannan bai da hukuncin annabi ba ai ba kafiri ke nan sai ya tsara wuyan shi yace kai bai wuce da aka yi da hukuncin annabin Allah da haka ba a hukunci da hukuncin wani in ba na annabin Allah ba sallallahu alaihi wasallam an gane ko ba ka daukan hukunci ka kai wajen wani wala yarda bi hukmi gairi kuma ba za ka taɓa yarda da hukuncin wani annabin Allah ba duk abin da annabin Allah ya hukunta ko da daɗi ko ba daɗi haka ne za ka karɓe shi shine kamar yanda Ubada ibn Samit radiyallahu anhu yake cewa بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المكره والمنشط يكي مني مبايع من بعد كم مقامنزا الله صلى الله عليه وسلم أكل ثورار دديا دداء إبادة يعني هذا صحابي ذكي دا أبن دا منزا الله صلى الله عليه وسلم يهو كنت بازا جاء كن فاك باكا جاء دا وكنت عنابن الله صلى الله عليه وسلم ولا يكفو tanfiza amri kuma baya dakatar da zartar da wani hukunci na umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan wa tasdiqa khabarihi ala ardihi ala qawli shaykhihi wa imamihi aje tun da can dama akwai wadanda suke bujiro da zancen su ga malaman su ko ga shehin sa ko wani shugaban sa yace to wanda yake da cikakken bayani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai aka ce zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo to bai kallon wani malamin ka kuma in dai ga zancen annabi yana nan a kasa to duk wani zance sai a ajiye shi wa zawi mazhabihi wa qa'ifati wani ya ce to ai mazhaban mu ba haka tace ba ai ana yi ko sai wani ya ce ai mazhaban mu ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa me yake magana kuma mazhaba a mazhaban mu ba haka aka ce ba to mazhaban nan wa take bi sai a duba abin da ya zo a mazhaban idan ya ci karo da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aji sai aji idan kuma ya yi daidai da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi haka ake so sai a dauka ya yi da shi haka duk wani abu da ya saba da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kowace mazhaba ba mazhabar da take ta annabi Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai ce ga wani abin nan din sa da ya wuce na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi yasa da yawa zaka ga wasu malamai ana sai a yi sabani sai a ce wane da wane da wane sun saba da wane saboda su ga abinda suka dauka madogara hadisi kaza shi kuma madogarar da ya dauka ba ta da karfi an ajiye zancen sa saboda me zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake sama ba zancen wani ba haka sai ga an yi kuskure mutum sai a ce ai annabi ya ce to ai su malaman mu ba haka suka ga yawa sun malaman sun fa annabi ne kaga wannan akwai rashin ladabi eh akwai rashin ladabi saboda haka idan zance ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu ja a rawaito wata magana daga babban malami Abu Hanifa Allah ya masa rahama yana cewa idza ja'ana al-khabaru an rasuli sallallahu alaihi wasallam yace fa ala ra'si wal ayn wa idza ja'ana al-khabaru an sahabatihi fa hum ahlu lidhalika فلا نخاتمهم يتي وإذا انتهى القول إلى فلان وفلان يتي فهم رجال ونحن رجال أبو حنيفة رحمه الله يكي شوى إذن ذنشي يزود كمنزاء الله صلى الله عليه وسلم يتي فوانا كم مؤكسة باب جاء هكذا إذن ذنشي يزود كتأبا منزاء الله صلى الله عليه وسلم إن جاء أبو حنيفة yake cewa in sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zancen su yazo suka ce abu kaza shine zance yace to su sun cancanci su ba da wannan fatawar ne ba ma ja da su yace amma idan wane da wane na gari kaza da gari kaza yace magana tashi ce yace to sai a gwada a gani shi malami ne mu ma malamai ne kowa sai baje kodin to kaga ne na tabbatar da wannan tarbiyya na cewa zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a hada zancen shi da na wani ba a hada zancen shi da na wani yace wa man yu'azzimu huwa sa'ad wanda suke girmama su ma sai su fifita zancen su akan zancen annabin Allah fa in adinu lahu nafadahu wa qabila khabarahu idan zance yazo sai sun dauko sai suka kai ga malamin nasu in ya musu dama sai shine sai su yi aiki da shi amma yace kafi aiki da shi sai su bari to wannan hasali ne yace wa idan fa in talaba salamata a'rada an amrihi wa khabarihi wa fawwadahu ilayhim wa illa arwafahu an mawadhi'i yace idan yana neman aminci to sai rabu da zancen wannan ya aje ya dau zancen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam in ba haka ba kuwa to sai dai a karkace sai a jinkita zancen sai a bashi wata ma'ana daban sai ya kira shi wai tawili yanzu wannan ta'wil ne a ta'wil shine ka canja zance daga asalin ma'anarsa ta daidai shine a ta'wil wa hamlan ko kuma yace a'a ai zancen yana iya yiwuwan kaza ne a misal kamar misali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man jara thawbahu khuyala lam yanzur Allah ilayhi yawm al-qiyamah ke duk wanda ya ja tufafinsa da nuna tinkaho da alfahari ma'ana tufafinsa ya wuce idan sawunsa to Allah madaukakin sarki ba zai kalle shi ranar tashi al-qiyama kallo na rahama ba Allah ba zai kalle shi ba in ka zo ka kawo wannan hadisin sai ga mutum yana dake wa to sai ce ai a hadisin an ce kuyala an ce sai mutum yayi haka da niyyar nuna isa to kage abin wanda zai dinga take wando baya jin isa a jikin sa ko wanda zai dinga jan tufafin sa a kasa ba da niyyar isa ba Allahumma ya tabbata zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar radiyallahu anhu da wannan hadisin yazo sai Abubakar ya kawo kuka wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tufafin na ina saka Abubakar bai da kiba yace ina saka ina daure sai koguna ba zai iya sauka sai dinga sauka yace an talasta min yace kai Abubakar ba ka cikin to mun yanzu wannan zamanin wai zai ce ba ka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace Abubakar kai ba ka cikin Allah ya bayar da shi ya san Abubakar zuciyar shi a tsarkakakkiya ce baya ciki yace kai baka cikin wanda za su yi kuyala to yanzu kai in kana takewa kace an ce banda kuyala a waye yace ma kai din irin Abubakar kuma akwai ɗaya hadisin da za a ɗauka shi akan wannan shine ma asfala min al-ka'baini min al-izar fa jinna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya zarce idan sawu to yana wuta to wannan ya za a yi da shi kuma ke duk abin da ya zarce idan sawu wannan kasusuwan guda biyu duk abin da ya kasa da su a wuta yake ba ga sai mutum ya kiyaye wani zai ce a'a ai ba haka ake nufi ba ana nufin idan kai ka ji cewa ka nuna isani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa fi nar ya za ka ce kuma wani ihtimal ai ba wani magana ihtimal ba wani abin da zai dauka kuma ai ce fi nar fi nar ko kuma da yace kullu bid'atin balala wa kullu balalatin fi nar cewa duk wata bid'a bata ce sai aka ce akwai bid'a hasana mai kyau akwai bid'a mustahabba akwai bid'a kaza akwai bid'a kaza akwai mai kyau akwai wacce ake so a yi akwai ta kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san wannan ba shi yace fa kullu bid'atin balala duk wata bid'a balala kullu bid'atin balala duk wata bid'a bata ce duk abin da za a kirkirar da shi a shigar da shi addini bai cikinsa a shigar da shi yace balala wai yace a'a ai muna taro ne ranar juma'a mu haɗu mu karanta ya sun kafa goma goma don neman biyan bukatu wai yake ku yi bid'a dan za a tambaye mutum yin wannan din da kuke ibada ne ko ba ibada ba ne kaga ba ibada ba ne yanzu ba amfani kenan in kuma ibada ne ina dalilinsa babu sai a bashi saboda haka wani sai ya zo ya yi ta ma kwalmade-kwalmade sai ya kamo can ya hada da shi dai sai ya kyautata wannan abin ya mayar da shi cikin addini ya sa shi ya yi kyau to irin wannan ne malam yake jan hankali a kai ya ce fala an yalqal abdu rabbahu bi kulli dhanbin ala al-itlaq ma khala ash-shirk billah khairun lahu min an yalqahu bi hadhihi al-hal yace wallahi bawa ya sadu da Allah madaukakin sarki da kowane zunubi in banda shirka bawa ya adu da Allah madaukakin sarki da duk wani zanubi in ba shirka ba yace wallahi yafi mishi sauki da alkhairi fiye da ya adu da Allah madaukakin sarki yana ja da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin zancen ki gara ka adu da Allah wani laifi kake akan ka adu da Allah kai kana hada malamin ka ko wani shugaban ka da annabin Allah ko kana ja da annabin Allah yace wallahi gara ka haɗu da Allah da duk wani zanubi in ba shirka ma ce yau ka tsaya a gaban Allah an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abokin husumar ka ga abin da yace kai ga abin da kake ai wannan babban hatsari ne babban hatsari annabi ya ce kaza kai ka ce kaza shine ma yake bada misalin wani abu da ya faru da shi a lokacin sa yace wala qad khaqtu yawman ba'da aqabira haula yace wata rana na taba yin wato zance da wani daga cikin ire-iren waɗannan masu jujjuya hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko su gina ra'ayin su yace da na haɗu da shi fa qultu lahu sai na ce mishi ta'altuka billah shi ibn al-qayyim an san shi wajen fito na fito da waɗanda suke masu farna bai jin tsoron faɗan gaskiya duk inda take ko aya yake bai jin tsoro sai ce zan roƙe ka da sunan Allah ni zan tambaye ka yace manya babba ne fa a cikin manyan waɗannan yace law qaddara anna rasul sallallahu alaihi wa sallam hayyun baina azhurina yace ni tambayar da zan ma yanzu a kwatanta a kaddara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana raya a cikin mu a zamanin ki nake gaya maka ce da yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana raya a cikin mu ne wa qad wajahana bi kalamihi wa khitabihi sai ya mana magana da zance sai ce to tambayar da zan ma shin tilas ne a lokacin mubuwan nan zancen ba tare da mun daura shi akan fahimtar wani ba ko kuma a'a ba za mu bi wannan zancen da ya gaya mana ba sai mun je mun tambayi ra'ayin wani tambayar da ya masa kenan ce a kaddara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na raye sai ya ce mana kaza shin wajibi ne yanzu da ya ce mana kaza din mu bi zancen shi ko kuma a'a sai mun je mun ji ra'ayin wani tukunna sannan mu yi aiki da zancen shi sai ya ce amsar da ya bayar ya ce a'a ai wannan babu jayayya ka sani ya ce ai kana alfardu almubadaratu ila alimtithali min ghairi iltifatin ila siwahu ai dole ne yanzu in dai a ce haka ne abin da ka faɗa dole mu yi biyayya gare shi ba tare da kallon waninsa ba sai ya ce to menene abin da ya shafe wannan bayan rayuwarsa akwai abin da ya ɗauke wannan hukuncin bayan komawa shi ga Allah ya ce in ya faɗi zance sai an je an nemi fashin baƙi a wajen wani kama a yi aiki da shi ko kuma akwai abin da ya shafa wannan hukuncin ya zama mu ba tilas ba ne a kan mu ya ce to a lokacin ne fa mutumin ya ɗi mauci ya rasa amsar da zai bashi to ka ji tsoron Allah madaukakin ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasantuwar ya koma ga Allah madaukakin sarki sunnan nan ta shi fa tana nan har kiyamin sa har tashin alkiyama tana nan yaza a yanzu ai abubuwa da yawa matsaloli za su taso a ce a koma a ji mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya faɗa kuma ina yawan misali da wannan hali da muke ciki yanzu da wannan cutar ta ɓarke in ana neman mafita me za a ce ma musulmi me shari'a ta ce a kanka me Allah ya ce a yi me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun ji cutar nan a gari kar ku shiga in kuna ciki kar ku fita shikenan sai wani ya ce wallahi ni sai na shiga wallahi in haka ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana cikin garin ya ce ban ga wanda ya sai hana ni fita ba abin da ya saba waye saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi ya ce kar ka fita kuma ya ce in kana waje kar ka shigo kuma abinda sayyidina Umar radiyallahu anhu ya dauka kinai ko ya ce mu ba za mu shiga ba za mu koma inda muka fito saboda gashi mun samu babban dalili don haka ku zo mu koma haka Umar ya koma aka ce ka tsere makaddarar Allah ne da abinda Allah ya kunta ya ce firaran min qadarillahi ila qadarillah abinda Allah ya rubuta mana ko mun tsere ma zai same mu a gaba saboda haka mun tsere makaddarar Allah ne zuwa wata kaddarar Allah haka haka sahabbai suke shi yasa akwai wani littafi da wani malami ya rubuta sunan shi as-sahaba wal istijaba sahabbai da amsa ma kiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam
in kai didili a rayuwar sahabbai da zaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce kaza kafin ya gama sun dauki umarnin nan mu ne a ƙarshen zamani yanzu sai mu tiyaje ya nemi sai ya yi consultation in ya ji hadisin ya zo sai ya ji a tabbatar wai wannan hukuncin anya ko haka ne sai ya ji mana yana kokwantan cewa hukuncin ba daidai bane sai ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai ya ce kaza sai ya ji ya tabbatar cewa wannan abun haka ne ko ba haka bane kaga wannan akwai rashin girmamawa akwai rashin ladabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ku yi kaza a take za su ai akwai labarin Anas ibn Nabat kamar sha ba da wannan misalin a ranar yakin Uhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai yayin shela shi Anas yana tara ba Anas ba ɗaya daga cikin sahabbai yana rike da wasu dabino a hannunsa kwara uku mana yana ganin yana so ya ci kafin a gama jihadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayin shela ya ce ma bainakum wa baina an tadkhulul jannata illa an yaqtulakum haula yace ba abin da zai shiga tsakaninku da shiga aljanna sai dai in waɗannan ba su kashe ku ba jin wannan abin a kunnen sa wannan sahabin me yace yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kace ba abin da zai shiga hana mu shiga aljanna sai in ba su kashe mu ba yace haka na faɗa yace to ai ina ganin rayuwa ce mai tsayi a ce sai na tsaya na cinye waɗannan dabinan guda uku da aka sai watsar da su kawai ya ji a to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ya ce matuƙar in suna son shiga aljanna ya ce abu kaɗai zai hana su shiga aljanna a irin wannan yanayi shine in wannan ba su kashe su ba amma duk wanda aka kashe shi a wannan yanayi sai zai shiga aljanna sai watsar da dabinan ya shiga cikin su ya je yana hanya sai ya haɗu da wani daga cikin sahabbai yana jin faruwa ya ce kai wannan wajen inda na fitar nan fa gungun kafiran nan suna da yawa ya ce ai ni abin da nake nan nake jin ƙanshin aljanna dan na ji manzo Allah ya ce kaza haka wannan istijaba ana gaya masa abin a take ya gaskata abin ba kokonto ba ja to haka sahabbai suke to mu ba haka bane zan ba da misali daya hadisi ya tabbata cikin sahihun bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man aftara ala sab'i tamaratin min tamril madina cewa duk wanda ya wayi gari ya karya da dabino kwaya bakwai daga cikin dabinan madina to ba abin da zai cutar da shi na guba ko kuma na tsafi yanzu dai aka samu mutum ya ci guba kana zuwa ka kawo masa wannan dabinan da sassafe ila da sassafe ya ci guba kana kawo masa wannan dabinan ka ce shi wallahi wani mutane in ka tara mutum goma tara da rabi sai sun yi ja a kai wani zai ce anya abin nan ko dai za a jiya nemo wani magani na guba da wani ba istijaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa huwa sadiqul mansur sannan mutum kunama tana harbin sa a jika gishiri a shafa a wajen shikenan dafin ya fita yanzu ka ce ashabu ya ce kai sai an ji an masa allura wannan abin da ya zo a sunna yana ganin kai abin nan ba zai aiki ba haka ne to kaga ire-iren wannan ake so mutum ya ci an ce ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaza ba daga Allah ne ba daga Allah ne ma yan sai ko anin hawa abin da ya faɗa daga Allah ne kuma Allah shi